Gang Soul from Timberland.
Banji Shinko wa kabit naga. Dunia me aiki kejing. Banha sedengko wa kabit naga. Dunia me aiki kejing. Jumana. Na mage ne mawuta na aiki ni bangariya banzamba bansaka duba barawo shi shaka ai duka kariya ne na ga da safe na wani da ranna ka ka jiki singo ba na san ka ji zafi amma ka sa hankali bani bachi na da jibu na bidan da wande akwai hero amma sarki yaran arewa samu wadata Banji Shinko wa kabit naga Dunia me aiki kejin Banha sedengko wa kabit naga Dunia me aiki kejin
Tafiya ni kade Wani sa'i na mutanen kware Muna yaki da mutanen nare Mansa zaki wani kadan gane Sede ya saurara Dan barno alkarami Muna jemfara
But I'm unapologetic Y'all got skeletons in your closets like orthopedics It comes natural, how I do it is automatic Few niggas pray for my demise, but they're disappointed Iconic, how ironic, I'm just getting started
Nengis kashi, Musa gatan, Put the money on my head So I keep the tulip by my way
Banji Shinko wa kabit naga Dunia me aiki kejin Banha sedengko wa kabit naga Dunia me aiki kejin
This BK Soul from Timberland.